Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sulaiman Muni Barma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 11 ga watan Mayu 2023. Da fatan kun wuni lafiya. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai.
Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi bangarorin da ke fada a Sudan don kawo ƙarshen yakin da aka fara a watan jiya. A yau Alhamis, ƴan sanda da ƴan adawar siyasa a Pakistan sun tabbatar da cewa an kama ko kuma ana farauta da akasarin shugabannin babbar jam'iyyar ƙasar ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ɗaruruwan magoya bayansa.
Kanun labaran kenan. Gwamnatin kasar Faransa ta sanar da shirin bada tallafin euro miliyan 6.9 domin mata da yaran jihar Borno da ke fama da karancin abinci. Sai kuma a arewacin Kamaru inda al'umma ke cikin halin fargaba bayan da kungiyar Boko Haram ta fara zazzafa kai hare-hare a wani lokacin da aka yi zaton kura talafa. Kamar kowace ranar Alhamis, Hawwa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar shi. Da kuma aji kaɗan daga cikin sakonnin da kuma sauraro ke aiko mana. Kafin nan ga Maryam Dauda da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi bangarorin da ke fada a Sudan don kawo ƙarshen yakin da aka fara a watan jiya. Da yake jawabi a wani taron gaggawa na kwamitin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva, Turk ya ce fadan ya jefa ƙasar da ke fama da rikice-rikice cikin bala'i. Na yi tur da yadda wasu da basu damu da rayukan jama'a ba da haƙoƙin miliyoyin 'yan ƙasar su ke tada hankali, a cewar Turk. Fadan a babban birnin Sudan ya yi muni a jiya Laraba, inda waɗanda suka shaida lamarin suka ba da rahoton kai hare-hare ta sama da harba gurneti da kuma jan harbe-harbe a unguwanni da dama. Sojojin Sudan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan sun kai hari a wasu wurare a birnin Khartoum da kuma Omdurman da Bari. Sojojin dai na ƙoƙarin fatattakar dakaran RSF ne da ke ƙarƙashin jagorancin Janar Mohammed Hamdan Dagalo. A yau Alhamis, ƴan sanda da ƴan adawar siyasa a Pakistan sun tabbatar da cewa an kama ko kuma ana farautar akasarin shugabannin babbar jam'iyyar ƙasar ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ɗaruruwan magoya bayansa. Kaman dai na zaman mayar da martani ga gagarumar zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar Khan ta PTI game da kaman da aka yi wa madugun jam'iyyar a ranar Talata a wajen wata kotu a Islamabad, babban birnin ƙasar. An rangama tsakanin masu zanga-zangar da suka haɗa da mata da maza da 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 8 tare da jikata wasu da dama. 'Yan sandan dai sun kare matakin kaman, inda suka ce an yi shi ne bisa zarge-zargen aikata manyan laifuka da tada zaune tsaye da kuma kai hari kan kaddarorin gwamnati. A yau Alhamis, kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi cewa 'yan sandan Pakistan sun yi amfani da ƙarfi akan masu zanga-zangar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce lokaci bai yi ba tukun da dakaransa za su kaddamar da wani gagarumin farmaki da aka daɗe ana tsammani don ƙwato yankunan da sojojin Rasha suka mamaye. Har yanzu muna buƙatar ƙarin lokaci, a cewar Zelensky a wata hira da ya yi da wata kafar yaɗa labaran Birtaniya da aka fidda yau Alhamis. Shirye-shiryen farmakiyar sun haɗa da ba sojojin Ukraine horo daga dakaru abokan hulɗa na ƙasashen yammaci da kuma jigilar makamai da tankokin yaƙi da ma na'urorin kariya ta sama don ƙarfafa dakarun Ukraine. Bisa ga abin da muke da shi yanzu, ba za mu iya ƙaddamar da farmaki ba kuma mu yi nasara, a cewar Zelensky. Da yammacin jiya Laraba, Admiral Bob Bauer, wanda ke shugabantar kwamitin soja na ƙungiyar NATO, ya shaidawa manema labarai cewa Ukraine za ta iya yin yaƙi da ingantattun makamai yayin da take da sojojin da ba su kai na Rasha yawa ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam zata sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. Gwamnatin kasar Faransa ta sanar da kasafta euro miliyan 6.9 domin ayyukan agaji a Najeriya musamman mata da yara kanana da ke fama da karancin abinci a jihar Borno. Daga Maiduguri Haruna Dauda Biyu na dauke da ci gaban rahoton.
Gwamnatin kasar Faransa ta kasafta euro miliyan 6.9 da za ta shiga aikin agaji na tarayyar Najeriya. Jakadar kasar Faransa ne ta bayyana haka a garin Maiduguri wanda ake kira Emmanuel Blackman. Da ya samu rakin Mr. David Stevenson wanda shine shugaban kungiyar WAP, kungiyar da ke samar da abinci ta duniya. Lokacin da sai ji ci daya daga cikin sansanin yan gudun hijira daga cikin garin. Mrs. Blackman ta ce yanzu kuma wannan shekara kadai miliyan 6.7.
Children suffering from severe or moderate acute food security is really an important issue for us, for France, and in our Nigeria, and more specifically in the northeast.
Tace matsalan karancin abinci abu ne mai matukar muhimmanci ga gwamnatin kasar Faransa.
For the last 3 years, France has financed 28 projects or less.
Tace a tarayyar Najeriya musamman ma a shirin arewa maso gabacin Najeriya cikin wannan shekaru uku da suka gabata kasar Faransa ke nauyin ayyuka daban-daban guda 28 a fadin duniya baki.
We realize that it would have an impact on food prices.
Yeah, tace tun yayin da aka soma na kasar Ukraine mun fahimci cewa wannan yaki zai haifar da karancin abinci a duniya. Zai haifar da Mr. David Stevenson shine director WAP a Nigeria wanda ya bayyana cewa
now nutrition in the northeast alone is a big challenge. Estimates that 2 million of the 4.3 million people who are in urgently need of food assistance and nutrition assistance.
Yace karancin abinci mai gina jiki a shirarru musa gabacin Najeriya babban matsala ce. Yace akwai mutum miliyan 2 wanda ke fama da matsalan abinci mai gina jiki a tarayyar Najeriya cikin mutane miliyan 4.3 da ake da su a kasar. Kuma yanzu haka ana kokarin shiga damuna ne. Kuma a cikin wancan ididdiga ana da mutane 700 da suke fama da matsalan abinci mai gina jiki.
As there's 4.4 million people in the Northeast who need food assistance. Of that amount, World Food Program is going to be supporting 2.1 million people during the lean season scale-up. So we're now busy scaling up.
Yace akwai mutum miliyan 4.4 da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya wanda suke bukatan abinci. A cikin wannan shiri na hukumar samar da abinci ta duniya za ta taimaka wa mutane miliyan 2.1 a lokutan damuna. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya.
Kasar Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare. Hare-haren da suka hada da wani da sanyin safiyar yau Alhamis, wanda sojojin Isra'ila suka ce ya kashe shugaban sashen kula da makaman rokoki a rundunar mayakan jihadin yankin. Hare-haren dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafa kwanaki ana tashin hankali, inda Isra'ila ta kai farmaki a yamma da kogin Jordan, yayin da kuma mayakan Falasɗina suka harba makaman roka zuwa tsallaken iyaka. Jami'ai daga bangarorin biyu sun ce kasar Masar na kokarin shiga tsakani don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Rikicin da ya yi sanadin mutuwar Falasɗinawa akalla 23 tun daga ranar Talata, ciki har da wasu manyan kwamandojin kungiyar mayakan jihadi 3 da farar hula 10. Prime Minister kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin da yammacin jiya Laraba cewa babu wani dan Isra'ila da ya jakata. A yau Alhamis, shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya amince da cewa ba a samu wani ci gaba ba wajen kawo ƙarshen mummunan tashin hankalin da ke faruwa a Myanmar. Ya bayyana hakan ne a ranar ƙarshe ta taron kwanaki biyu na shugabannin ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da aka yi a garin Labuano Bajo da ke kudu maso gabashin tsibirin Flores. Widodo dai shine shugaban ƙungiyar mai mambobi 10 a wannan shekarar. Kasar Myanmar ta samu kanta cikin rudani tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin Aung San Suu Kyi wadda aka zaba ta hanyar demokradiya a watan Fabrairu shekarar 2021.
Agaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A arewacin Kamaru al'umma na cikin halin tsoro duba da yadda ƴan Boko Haram suka fara nuna alamun komawa kan aika-aikar da aka fuskanta a baya. Hare-haren da masu tada ƙayar baya ke kaiwa a wannan yanki sun jefa mutane sama da 460 cikin tashin hankali, abinda ake ganin zai iya haddasa ƙarancin abinci da durƙushewar tattalin arziki muddin ba dauke ƙwararren matakai ba. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Muhammad Rabi'u Damba.
Bayan sun yi likimo na tsawon wani lokaci tare da shankwanto, ƴan Boko Haram sun yi niyyar kai hari wannan mako cikin garin Gidar da ke sashin Mayoluti ba tare da wani matsala ba. An kama wasu tarin kayan sojoji a wani gida mai zaman kansa. Binciken da kamfanin Gendarmerie ta aiwatar ya bada damar watsi da su.
Suite à un certain nombre d'infractions qui ont été commises ces derniers temps.
Ba shakka da duban wato tabargaza da kuma barna da ke ta haddasa bayan a karamar hukumar Mayoluti shine muka zuwatsa wato ɗan leƙen asiri ko ina da ina a cikin wannan karamar hukumar. Muka samu wato labarin cewa akwai wata gida da take nan a cikin wato gidan wanda kuma take dauke da makaman yaƙi masu ɗumbun yawa.
Ce travail cette compagnie est immédiatement descendu sur le terrain.
Wannan aiki dai ya yi nasarar kwace harsashi fiye da 1000, jernati, rigunan harsashi, tufafin soji da wasu sauran kayan aikin soja. Wanda gano su a wannan gidan ya sanya ayar tambaya.
Il faut se dire que
makaman yaƙi da aka samu a wannan gida wanda ake da niyyar zuwa a yi barna na inna naha a wannan yanki, sa'annan kuma ba wata wannan kafin ma mu ainihin gudanar da bincike domin gano asalin masu waɗannan makaman. Daga gani dai mutum ya gani wato babu tambaya, kasan abu ne na mutane da suke da ainihin aikata ta'addanci.
Haɗin kai tsakanin jama'a da jami'an tsaro ya kasance silar cin nasarar wannan aiki. Za a gudanar da bincike don gano asalin waɗannan kayan da kuma ainihin manufar waɗannan mutane. Mahukuntar ƙasan sun sanya hanyoyi da suka dace domin samun nasarar wannan aiki. A baya-bayan nan, ƙasar Kamaru ta zama cibiyar safarar makaman yaƙi a cewar jami'an tsaro, duba da yanda batun tsaro yake ƙara taɓarɓarewa. A cikin wannan yanayin, rundunar gendarma ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin Janar Lubazar ta yanke shawarar yin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram har sai an da ƙarfinta ya ƙare, domin ba da damar zirga-zirgar mutane da kuma kayayyaki a wannan yanki na ƙasa. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan gaunar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabi'u. Masu sauraro, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 5 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar mata masu karbar haihuwa da aka fi sani da ungozoma don jinjina musu da kuma fito da sabbin dabaru na kula da mata masu juna biyu da ma jariran su tun kafin haihuwa har zuwa haihuwar. Taken ranar a wannan shekarar shine sake aiki tare bisa hujja da kuma zahiri. Bisa ga haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji matsayin wannan rana ga mata masu karbar haihuwa da kuma irin kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da aikin nasu da ma sauran wasu bayanai dangane da aikin. Daga bakin Fatima Bako dake karbar haihuwa a asibitin mata da yara dake jihar Maradi a jamhuriyar Niger a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani.
Fatima Bako sunana, ni Stage Farm ce a likita uwar danta na gar Maradi. To a cikin al'umma Stage Farm dai kowa ya santa. Stage Farm ita ce ke kula da mace tun lokacin da in fara ma tun lokacin ta dauki ciki. Ita take bin cikin nan sau da kafa har akai ranar aihuwa na kuda. Duk Stage Farm ce take bi sau da kafa da mace mai na kuda. Har yaro yazo a kula da jariri nan da uwar shi. Bayan ma an yi aihuwa uwar ta koma gida ko in yaro yana da wata matsala ko kuma uwar ma tana da matsala likita za a tafiya duk da Stage Farm ce. Kenan Stage Farm tana kula da uwa da yaro. Yanzu abinda mun ka tsara na wannan shekara wannan sallah dan mu nuna farin ciki mu ke lalle ranar sallah mu ce yau shine ana kula da lahiyar mata ne da lahiyar mata a diba ana dibi lahiyar bakin ma'aiwa dan saboda a gani in babu alamun harka kansa kinan da ake ciya tunda kun san kansa in abu in ciwo ya kai inda ya kai ko ana son a yi magani wani lokaci ba a yi abin da za a yi a lokacin in an ka fara tun yanzu aka diba in an ga ma akwai alamomin shi an san akwai matakin da za a doka ka abu yayi nisa. Bayan bakin ma'aiwa kuma da nono duk kun san kansa akwai bakin ma'aiwa akwai na nono shi ma ana dibawa. To lalle sai in ce mata sun amsa kira tun da kan mu fara sai muka sa an kai sanarwa cikin ungwannai kenan mata an musu sanarwa yanzu ma da muke yanzu mata suna nan yanzu za mu je mu fara aiki. To mu dai matsaloli suna da dama in mun haɗi amma zan tsakuro kaɗan. Yanzu kun ga kama mace in tana da ciki balle in cikin fara ne su cikin ƙauyuka ana gargaɗi kullo a tai awon ciki tunda in mace tana da juna biyu in ba tai awon ciki ba in akwai wata matsala ba iya sani. Ake in mace ta zo awon ciki daga an ga matsala sai a ɗauki mataki. Aihuwa kuma ana cewa aihuwa gida a daina ta a san ka aihuwa likita don inda wata matsala sai ga mace ta aihu cikin ɗaki matsala ta samu sai matsala ta samu yana a ce a kwasa a kai likita. In an kai likita yana yiwuwa matsalar nan ba abin da ake iya cin kanta bane yanzu take yanki. Ake in mace tana cikin likita tana wurin aihuwa daga an ga wani abu zai faruwa nan da nan sai a ɗauki mataki ba sai an ɓata lokaci ba. Wani bangare sai mu ce mata ko an musu magana ba su kama zancen nan gaskiya sai su ce haka ba dan shine kullum muke kira muke baya gare su in an samu shi na bi a tai awo a aihu likita a tai kuma awon jarirai dan su samu shaushawun nan tasu. Kun gani duk gargadin da muke mata ne wannan kuma maganin hutu a zan doka dan wanga yaro a aihe shi kan yace a samu wani juna bi yaro wanga ta aihuwa ya warware ma'aihuwa ta huta cikin uwa ya komo mata. To ni gargadin da nake badawa ya kamata duk zancen da muke a sa maza ciki tunda wani lokaci yanzu kamar in dauki misali mace in tana da ciki in ta ce mai gida za ta tahiya wurin awo sai ka ga mai gida ya zaburo yace bai zuwa bai macen ba ta zuwa ko bai da kuɗin zuwa zai ba ta tahiya wurin awon nan a rake wadansu abubuwa duk ba harkar kuɗi bane iyaka kai namiji ka ba da goron bayanka ka ba mace ɗinki ta tahi likita ta kai ta yi awo. Kun ga dai shine muke cewa in ana yi ya kamata maza su ma su ba da goyon bayan su ba da haɗin kansu.
To madalla kowace irin alaƙa ke tsakanin mata masu zuwa asibiti da kuma ungozoma ga ra'ayoyin wasu mata a jihar Maradi.
Wallahi suna tarban mu da mutunci. Tsaranin jin dadi da muke na tarban da suke mamu na awu. Awu muke zuwa zaman da haihuwa wurin su. Gaskiya suna tarare mu tsakani da Allah. Muna zuwa nuri amma da muka ga tarban sai na yi muka koma can wurin suna tariyar mu gaskiya. Suna tariyar masu kunna wajen haihuwa. To sai ne mu ce musu Allah saka musu alkhairi, Allah kara wa su fahimta. Kuma Allah ba su ikon tarban kowa da kowa cikin mutunci.
Suna na ne kinta. Gaskiya ni dai tunda nake ta haihuwa ban taba samun wata matsala ba. Ko ba haka ba ina samun tarbi mai kyau. Wannan ba amana hada ba warata. Wallahi ina samun tarbi mai kyau sosai. Ina haduwa da na kware. Haihuwa ta uku. Abinda za ni tuwa sai dai in ce musu na gode Allah ya saka musu da alheri. Allah kara ilimi. Mun gode kware kware. Ina samun tarbi mai kyau. Inna ta likita haihuwa.
Sunana Zara. Malamma da su wa'annan mata wasu in ka ta haihuwa suna karrama ka su maka tarban kwarai wasu kuma sai su ta warar ka a bar mai naƙuda cikin ɗaki tana mugusu tana ƙari ka sai kai kwance ka haye gado ko matsala kai ta kwana kuma amma mata a bar mu da wahala ko ina akwai su ba likita guda ba abin dace ne kuma Allah ya ce ka game da naƙware kana gamuwa da naƙware kuma Allah bai ce ba a game da naƙwaren ba a gamuwa da naƙwara mu dai fatan mu a ja masa kunnuwa masu waran mutanen nan masu haucina su masu haucina mu mata kuma masu karrama mu Allah ya ƙara masa ƙarfin karrama mu mata kuma waɗannan masu wati masu wati waran mata a masa magana dan Allah da Annabi Sufai
Assalamu alaikum sunana Zainab Sani to likitoci dai mu dai tsakanin mu da su sai dai mu ce mun gode saboda muna kallon su masu Allah na da taimako suna taimakon al'umma domin Allah tunda dai in suka she in muka she Allah na taimaka tana taimaka tana mu matarbi na karamci mun gode gaskiya ba mu samu matsala asali ma an mun je tsakanin mu da su mata mu mata sai dai wasa da mutunci domin Allah ba mu samu matsala komi mun gode wallahi muna samun tarbi na karamci batan da zanu musu sai dai in ce muna godiya Allah ya tsare ubangiji Allah ya ƙara basira da ilimi Allah sa a wanye lahiya kulle musulmi duka likitoci inda suke na duniya baki daya
assalamu alaikum mata mashabatan masu abin ga karba haihuwa mu yanzu mun bar haihuwa sun yi amma muna kai yara muna gani abin da ba mu tausai na Allah da Annabi haihuwa dai ti ya diya mutum ya mutum su bari masu kuma amsan mu Allah ya masa albarka mun ga kadiya mu wurin haihuwa alhamdulillah wasu in ka gansu tausai abin da sun hirse ma tsohuwa ko ma dai abin da ke ne sai kawo amma wanda ka taimaka ka je ka leka dan koma ta ina kuma kan ta faro haihuwa a ware mu an ware mai naƙuda an ware mai yar tsaro ba mu jin dadi amma wasu in suka je komai sai su tsohuwa amshina zuwa kai a kawo kaza a kawo warwaro a bata kuma ga shi sai ki zubu amma wani sai da ka leka masa a koro ka tabbilan mu abinda suke su bari kiyan iya mace din iya mace ne in ba kan sun gama haihuwa ma su gama ba iyan su na na koji kokin su in aka suka je wani aka masa ba su jin dadi su bari su kuma wanda ke a kake maraba da mu Allah masa albarka
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke magana kan ranar mata masu karbar haihuwa a Najeriya kuma hukumar UNFPA ta nuna akwai karancin ungozoma a kasar inda ta ce domin rufa gidin karancin ungozoma nan da shekarar 2030 kasar na bukatar ungozoma a kalla 70,000 hakan ya fito ne a cikin wata sanarwa da babban daraktan hukumar Dr. Natalia Kanem ta fitar na bikin ranar ungozoma ta duniya ta ce illar rashin samun kwararrun ungozoma abu ne mai ban tsoro kuma yana ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da za a rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai to da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai ni Hawwa Umar jagorar shirin nake muku fatan alheri
to a gaida Hawwa Umar da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar email
Sakon na farko na cewa shugaban kasa mai barin gado wato Buhari yanzu ta kara tabbata kai ba mai son ci gaban kasar mu bane. Duba da yanda kake ta ciyo wa kasar mu bashi duk da ka san illoli da bashin ke haifarwa. Saboda haka nake kira ga ƴan majalisar dattawan Najeriya kada ku bari Buhari ya kara kashe kasar mu da bashi. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa da ya fito daga baban liman mambande da Ali Sarkin yakin nima da tasiri unguwar Tudu suka ce mahukuntan Najeriya ya kamata ku shawo kan yadda hatsarin kwale-kwale ya zama ruwan dare sakamakon yin lodi fiye da kima da amfani da tsofaffin kwale-kwale. Muna fatan mahukunta za su ɗauki mataki. Allah ya sa mu dace, amin. Wannan sakon ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yace tabbas kamun tsohon ministan wutar lantarki na Najeriya Salim Amman da hukumar EFCC ta yi da ake zargi da yin almundahana da dukiyar kasa abun ayyaba ne. Allah ya sa hukumar ta yi abin da ya dace domin ya zamo izina ga na gaba, amin. Sako mu na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Bijau. Yace ina jajanta ma al'umman jihar Sokoto akan nutsewar kananan yara 15 da kuma bacewar wasu 25 a wani hadarin jirgin ruwa da ya faru. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ji kansu da rahama, mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Salim Isa Fana karamin hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa, ina kira ga shugabannin jam'iyyar APC da ke karamin hukumar Kamba jihar Kebbi da su ci gaba da aikin su da suke yi na cin zarafin ma'aikata da ba zabi APC ba, ganin cewa kun samu wata dama. To ko me ke da farko yana da ƙarshe, idan ku ne yau gobe ba ku bane, sai a mayar wa kura aniyarta.
Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi ɓangarorin da ke fada a Sudan don kawo ƙarshen yaƙin da aka fara a watan jiya. Da yake jawabi a wani taron gaggawa na kwamitin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva, Turk ya ce faɗan ya jefa ƙasar da ke fama da rikice-rikice cikin bala'i. Na yi tur da yadda wasu da basu damu da rayukan jama'a ba da haƙoƙin miliyoyin 'yan ƙasar su ke tada hankali, a cewar Turk. A yau Alhamis, 'yan sanda da 'yan adawar siyasa a Pakistan sun tabbatar da cewa an kama ko kuma ana farautar akasarin shugabannin babbar jam'iyyar ƙasar ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ɗaruruwan magoya bayansa. Kaman dai na zaman mayar da martani ga gagarumar zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar Khan ta PTI game da kaman da aka yi wa madugun jam'iyyar ranar Talata a wajen wata kotu a Islamabad, babban birnin ƙasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce lokaci bai yi ba tukun da dakaransa za su kaddamar da wani gagarumin farmaki da aka daɗe ana tsammani don ƙwato yankunan da sojojin Rasha suka mamaye. Har yanzu muna buƙatar ƙarin lokaci, a cewar Zelensky a wata hira da ya yi da wata kafar yaɗa labaran Birtaniya da aka fidda yau Litinin. Shirye-shiryen farmakin sun haɗa da ba sojojin Ukraine horo daga dakaru abokan hulɗa na ƙasashen yammaci da kuma jigilar makamai da tankokin yaƙi da ma na'urorin kariya ta sama don ƙarfafa dakarun Ukraine.
Kamar sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Sulai Mummuni Barma ke sallama da ku. Sai ku tare mu da karfe 9:30 agogon Najeriya, Nishar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abubuwan da ke tsonewa al'umma ido a wasu yankunan Najeriya.